To wannan jirgin yana da muhimmanci kwarai da gaske al'amuran da muke na yau da kullum, in aka yi la'akari da irin matsalolin da ake shiga da shi ake shiga na maganin tsaro a ƙasar nan, wannan jirgi lallai yana da muhimmanci, yana da kayayyaki na zamani, yana da al'amura waɗanda system ɗin da jiragen da muke da su a yanzu wasunsu ba su da wannan abubuwan da suke da shi. To shi yasa muka ga cewa ya kamata mu nemi wannan jirgi, saboda ya taimaka da abubuwan da yake. Dole mu yi la'akari cewa banda matsaloli na tsaro na ƙasa, in ka duba West Africa gaba ɗaya, duk wani fitina da ta taso Najeriya ake duba ma, ake duba cewa za ta shigo ta taimaka. Saboda haka wannan jirgi muna ganin cewa zai daɗa mana ƙarfin gwiwa wajen tabbatar da cewa mun kare rayukan mutane, kuma mun kare ƙasashenmu, ba ma Najeriya ba, bata sauran wurare.
A baya an san cewa rundunar sojin sama ta Najeriya tana fama da ƙarancin jiragen yaƙi, musamman a wancan shekaru, lokacin da ƴan Boko Haram suke ruwan gaba 50. Yanzu ya labarin yake?
To yanzu gaskiya a shekaru masu yawan gaske da suka shige, ba mu taba ganin samun nasara a wajen samun jiragen yaƙi irin yanzu ba. Amma duk da haka babu ƙasa a duniya da take da jirgin da take so. Abin da yake da muhimmanci shine ka fahimci me kake da shi, ta yaya zaka yi amfani da shi ya amfanar da jama'a.
Babban Hafsan, hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan. Eya Marshal Sadiq Abubakar, tiyaya za fuskanci wannan hada-hada? Tambayar kenan da naiwa daraktan watsa labarai a hedkwatar sojojin saman Najeriya, Eya Vice Marshal Olatokunbo Adesanya.
It's essentially a draft contract agreement which the Nigerian Air Force official.
Jajjeniyar yadda za a aiwatar da kungiyar sojojin jiragen yakin da jami'an rundunar sojin saman Najeriya da ma takwarorinsu na Amurka za su yi nazarin ta, ko a yi gyare-gyare ko a amince. Kafin dai ƙarshen watan Fabrairu shekara ta 2018, rundunar sojin saman Najeriya za ta sanya hannu a kan wannan yarjejeniya, sannan a biya kuɗin kana sai a fara kera jiragen yakin samfurin A-29 Super Tucano. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.